A Ghana, majami'u daban-daban sun gudanar da bikin Palm Sunday da jerin gwanon mambobinsu kan wasu manyan tituna. Ranar da bikin ke farawa, suna kaɗa rassan dabino da fararen kyalle, suna rera waka. Sai ranar Juma'a mai zuwa kuma wato Easter Juma'a, suka je coci domin gudanar da ibada. Pastor Felix Nze ya yi ƙarin bayani.
Sunana Pastor Felix Nze, ni na Pastor Churchin da mai suna Order of Fire Prayer and Deliverance Ministry daga Accra, babban birnin Ghana. Lokacin Easter, lokacin na da aka tunawa lokacin da mai wanda ya zo ce ta duniya Annabi Isa, lokacin da an kai kashe shi lokacin ranar Juma'a kenan. Ya mutu ranar Juma'a, an ka kawo da shi ranar Juma'a din. So sai ranar Lahadi, wajen kwana uku kenan, so Ubangiji Allah ya tada shi daga matattu, ya da kai shi zuwa sama. Na'am. To ranar Lahadi, ranar murna na cewa wanda an ka kashe don zunubin duniya, da Ubangiji Allah ya tada shi daga matattu, ya kai shi sama. To lana muruna ne, lana tane lana ne da yake ana zuwa, ana yawo, ana ziyarce, ana ziyarta ƴan uwa da abokan arziki. Lana ne rabon kawtutuka ga kowa da kowa.
Wasu suna sa tufafin makoki masu duhu don tunawa da mutuwar Yesu Kristi. Haka kuma wasu sassa na Ghana suke nuna farin ciki da nasara don Yesu ya mutu domin zunubansu, kuma ya yi nasara akan mutuwa. Lallai kuwa ba za a yi batun bikin Easter a Ghana ba tare da bayanin tiddan kwawu da ke yankin gabas, inda 'yan ƙasa da baƙi daga ƙasashen waje suke zuwa musamman domin shagulgula da suka haɗa da jerin gwanon kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma hawa manyan duwatsun kwawu domin shawagin lema da ake cewa paragliding a Turanci. Sai dai wasu 'yan Ghana suka ce ba su ji daɗin bikin wannan shekarar ba domin yanayin matsin rayuwa.
Ya ku yi suna na kuku. Yan ga dai Easter nan wallahi ban gan kai ba. Don last year I remember na je ko ci kamar wa amma turin nan, amma yan gadi ba yana ci ko ba don ba kudi cikin garin ga komai yayi karfi.
A hakika na gaskiya Easter bana sadan mu ce Ubangiji Allah shi kyauta, amma da wallahi gaskiya ba ta zo muna da sauki ba, don dai abun sai da hankali gari yayi zai babu kudi ga hannun mutane, babu abinci, komai na tsada. Sadan mu goda mu Allah kawai. Bukukuwa Easter na shekarun baya wallahi sun nesa sai wannan shekara.
Edis Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.